sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro, assalamu alaikum. Aishatu Sule ce da Ibrahim Garba da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. A yau ranar Juma'a 7 ga watan Fabrairun shekara ta 2020. Shirin namu na yanzu za a ji ci gaban tattaunawa da abokin aikinmu yayi da mai fashin baki akan siyasa Hassan Sallau Jibiya akan takaddamar sakamakon zaben fidda ɗan takara shugaban ƙasa na jihar na jam'iyyar Democrat a jihar Iowa da ke nan Amurka. Muna nan da rahoto daga jihar Borno, Najeriya, inda matan gwamnoni 19 a arewacin Najeriya suka gabatar da taron bada nasu gudumawa wajen inganta tsaro. Za kuma mu kawo muku tubalin tsaro, amma duk sai kun sha labaran duniya. Ibrahim Garba gare ka.
To Aishatu, kwana guda bayan da majalisar dattawan Amurka ta wanke shi daga zargi-zargi biyu waɗanda hukuncin su tsigewa ne, shugaban Amurka Donald Trump ya yi abin da ya kira biki a fadar White House, inda ya jinjina ma 'yan majalisu na jam'iyyar Republican waɗanda suka yi ta kare shi a ƙarshen ta ma suka wanke shi. Tun da farko a jiya ɗin a wata hidimar addu'a ta ƙasa, Trump ya yi alfaharin ɗaga wata jarida sama ɗauke da labarin da ke bayyana wanke shi da aka yi. Ya ce an yi kuskuren bayyana wannan hidima ta fadar White House da cewa jawabi ne zai yi. Ya ce hakan ba haka yake ba.
And this is really not a news conference, it's not a speech, it's not anything, it's just we're sort of it's a celebration.
Trump ya ce kuma wannan ba taron manema labarai bane, ba kuma jawabi bane, ba wani abu bane, kawai biki ne saboda mun yi nasara. Ina nufin mun yi nasara, an tsananta mana, babu gaira babu dalili, babu laifin da muka yi, babu laifin da muka yi. Ina mai ansa cewa na aikata wasu kurakurai a rayuwata, amma ba da gangan ba, la shakka na aikata wasu kurakurai. To amma dai ga sakamakon da ya biyo bayan abin da aka mana. Trump ya ce tun daga farko 'yan jam'iyyar Democrat suka kuduri aniyar ganin bayansa. Ya kira shugabar majalisar wakilai Nancy Pelosi masifaffa. Tun da farko a taron manema labarai da Nancy Pelosi kan kira mako-mako, an tambaye ta ra'ayinta kan cewa da shugaba Trump ya yi ƙarya ta share lokacin da ta ce tana mai addu'a, sai ta ce,
I don't know if the president understands about prayer or people who do pray.
Nancy ta ce ban san ko shin shugaban ƙasa ma ya dai san wani abu game da addu'a ko kuma mutanen da kan yi addu'a ba. To amma mukan yi addu'a ma Amurka, muna kuma mai addu'a. Shugaban ƙasar China Xi Jinping ya yi shelar ƙaddamar da abin da ya kira yaƙi na jama'a kan mugunyar cutar nan ta mura ko coronavirus a turance, wadda ta ɓarke a ƙasar kuma take kashe mutane kulle yomin. Jami'ai a lardin Hubei, inda aka fara samun ɓarkewar cutar da safiyar yau ɗin nan Juma'a, sun bayyana cewa an samu ƙarin mutane 69 da suka mutu, wanda ya sa adadin waɗanda suka mutu sanadiyar wannan cutar zuwa yanzu ya kai sama da 600. Sun kuma ce an samu sabbin kamuwa da cutar su wajen 2,500, wanda ya sa jimlar su ta kai 30,000. A Amurka, shugaban jam'iyyar Democrat na ƙasa Tom Perez ya yi kiran da a sake ƙidaya ƙuri'un zaben 'yan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar, wanda aka yi a jihar Iowa, wanda aka kammala fitar da sakamakon su jiya Alhamis, bayan da wata tangardar na'ura ta kawo cikas wajen samun sahihin sakamakonsa kuma cikin lokaci. Wannan abin kunyar ya isa. Saƙon da Perez ya tura ta kafar Twitter kenan kwanaki biyu bayan da matsaloli iri-iri suka kawo cikas wajen fitar da sakamakon jiha ta farko na zaben ɗan takarar shugaban ƙasa a ƙarƙashin jam'iyyar Democrat a zaben da za a yi wannan shekarar ta 2020.
sauran labaran da muke dauke da su yanzu kuma za mu kawo muku ci gaba da tattaunawa da Hassan Sallau Jibiya mai fashin baki akan sha'anin siyasa dangane da cece kucen sakamakon zaben fidda gwani na Iowa na jam'iyyar Democrats inda Murtala Faruk san ina ya tambaye shi ko wannan cece kucen kan iya shafar kimar da duniya ke kallon Amurka da ita a siyasa da tsarin demokradiya
gaskiya ji ba zai gyara wannan martaba da aka san Amurka da ita ba a matsayin uwa a wannan harkar demokradiya wannan kamar yadda nace ba zabe ba karamin muhimmanci wannan zaben yake da shi ba amma a ce ana kallon zaben jiha guda na jam'iyya guda kuma a ce an samu matsala tun daga fari to gaskiya wannan ba zai ba zai kyautata ainihin yadda ake kallon Amurka ba zai yi masu dadi ba gaskiya in ba an samu an shiwawo an ciwo kan wannan matsala ba kamar yadda nace wato tangarda ce ka san ita na'ura wani lokaci in aka dogara akan ta 100% to in ta tashi yin cusa kuma to ba ruwanta da kuma muhimmancin ko me ake ciki tunda ba binne kwakwalwa ba ne to abinda matsalolin da suka samu kenan gaskiya kuma in ba a gyara ba gaskiya ba zai yi ma kasar daidai ba kuma ba zai yi ma jam'iyyar daidai ba.
Jam'iyyar Democrat tana kokarin ganin cewa ta tsayar da dan takara haka kuma ta hada kanta wuri daya da wannan rarrabuwar kan da aka fara samu tun yanzu kana ganin anya wannan ba zai iya kawo mata cikas ga fuskantar babban abokin takarar ta ba wato Donald Trump wanda ke neman zarcewa wa adin mulki na biyu
gaskiya zai iya samu mata da cikas ba karamin cikas ba saboda kai ka san irin goyon bayan da shi shugaba Trump yake da shi kuma da irin kusan karfi da yake da shi yanzu ga karfin da iko tare da shi sannan kuma ga goyon bayan yan jam'iyyar shi to yan Democrats gaskiya in ba su samu mutumin da yake da fardan takarar da yake da farin jini ba da yake da kurjini da zai iya kalubalantar shi shugaba Trump to gaskiya suna da matsala za a shiga zaben nan ne da matsala kuma in suka yi wasa to in ba wani ikon Allah ba gashi can shugaba Trump ya ma koma ya abin da ya gama saboda abin da suke bukata suna bukatar goyon bayan kowa ya fito domin yan Republican kamar yadda muka ga shugaban kasa ya yi abin nan jawabin shi na State of the Union ake cewa kamar yadda muka ga shugaban kasa ya wannan jawabi ya caza wato magoya bayansa ya fada masu kudurorin da zai yi da wanda yake yi abubuwan da suke goya ma baya to lalle ana kyautata tun za su fita kwansu da kwalkwatar su su goya masa baya su kara ba shi dama ya kara mulki ya kara cin wa'adi na biyu to in Democrats ba su yi sannan ba in Democrats ba su yi irin wannan yunkurin ba ko kuma yunkurin ma da ya fi shi yanzu ake bukata to mutum daga yanzu ne ake farawa idan sun samu sun dage sun samu dan takara wanda yake da farin jini kuma an yi zaɓe na hakika wanda kowa zai yarda da shi yanda za su samu goya bayan su fito kwansu da kwalkwatarsu don su samu su goya musu baya a zaɓe mai zuwa.
To Hassan Sallau Jibiya kenan a tattaunawansu da Murtala Faruk san inna akan takaddamar sakamakon zaɓe a nan Amurka. Matan gwamnonin jihohi 19 na arewacin Najeriya sun yi taro a jihar Bornan Najeriya ga wakilin muryar Amurka Haruna Dauda biyu akan ko mai zafi haka.
Kungiyar matan gwamnonin arewa 19 da ke Najeriya sun yi alkawarin taimakawa dubban mata da ƙananan yara da suka rasa mazajensu da kuma iyayensu sakamakon hare-haren ƴaƴan kungiyar Boko Haram a arewacin ƙasar. Kungiyar matan gwamnonin arewacin 10 ne dai cikin 19 suka ziyarci jihar Borno da gudanar da tarurrukan da suke gudanarwa bayan watanni uku. Matan gwamnonin da suka halarci wannan taron dai sun haɗa da matar gwamnan jihar Kebbi da na Gombe da Sokoto da Jigawa da Plateau da Kogi da Bauchi da Adamawa da Nasarawa da mai masaukan baki wato matan gwamnatin jihar Borno Dr. Falmata Babagana Umar Zulum wanda har ma suka zaci ɗaya daga cikin sassanonin ƴan gurin hijira da ake kira Stadium Camp dake cikin garin Maiduguri wanda har ma ta yi jawabi da kuma miƙa wasu kayayyakin tallafi ga ƴan gurin hijiran kamar haka.
To the internally displaced persons of this camp, we sympathize with you and we urge you to consider your predicament as predestined and insha Allah it will come to an end.
Tace mun zo wannan sansanin ƴan gudun hijirar ne don mu nuna muku muna tare da ku, mu kuma jajanta muku, mu kuma saurari irin matsalolinku. Idan Allah ya yarda, komai zai wuce, ku ci gaba da hakuri. Sai dai gwamnatin jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum ya so mu nuna jin hankalin matar game da wasu matsaloli da mata ke fuskanta a jihar kamar haka.
Right now inside Maiduguri, the official figures of our leaders is about 52,335. And that of the orphans is also over 50,000. This is an official figure.
Yace a yanzu hakan a cikin garin Maiduguri kadai akwai wasu mata da suka rasa mazajen su kimanin 52,330. Da kuma marayu fiye da 50,000. Wannan shine gidiga da yake a hukumance. Wasu gidaddun da ba na hukuma ba kuma na nuna da cewa adadin waɗannan mutanen sun fi haka.
We were in Bama to distribute food items to the needy. Out of about 3,500 women that were profiled and presented to my humble self, the needy sincerely about 2,400 are widows.
Yace shekaru biyu da suka wuce lokacin da nake matsayin kwamishina, mazirci garin Bama don raba kayayyakin abinci ga mabukata, kuma mun tantance mutane 3,500. Daga cikin waɗannan mutanen, kimanin mutane 2,400 mata ne da yayan kungiyar Boko Haram suka kashe mazajensu. Don haka akwai buƙatar tattauna wannan matsalar. Yace wani batu mafi muhimmanci a nan kuma shine batun ƙananan yara da ke cigaba da tangariri a kan titi a arewacin Najeriya. Kuda shike wasu gwamnatoci sun soma ɗaukan matakai a kai, kuma akwai buƙatar sake duba wannan lamari don waɗannan yara su ne manyan gobe, a cewar gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum. Dr. Aisha Balade ita ce uwar gidan gwamnan jihar Bauchi, kuda kuma sai man ƙarin hasse game da ziyarar tasu cikin harshen Hausa kamar haka.
A wannan makasudin ziyara namu na zuwa garin Borno domin mu tattauna mu gano matsalolin da ke damu mata da yara, mu ga kuma cewa matsayinmu na matan shugabanni me ya kamata mu gaya musu da cewa wannan abubuwa da yake faruwa daga Allah ne, kuma mai da al'amari wajen Allah, kuma su san cewa ba su kadai bane muna tare da su a zukatanmu, da kuma a koyaushe muka kwanta muna tunanin su, da kuma muna fata Allah ka mana sauki da dauki iya gurgudun karfin mu, matsayin mu na iyaye, za mu yi kokari mu ciya mu taimaka.
Wannan matan gwamnonin arewacin Najeriya 10 cikin 19 da ake da su a arewacin sun kammala taron yini biyu a garin Maiduguri. Jama suka alƙawarin tallafa mata da ƙananan yaran da rigimi a kungiyar Boko Haram din ya shafa. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To a gaida Haruna, yanzu dai ga Ibrahim Garba dauke da sauran labaran duniya.
To shugaban Amurka Donald Trump ya gana ji Alhamis da shugaba Uhuru Kenyatta na kasar Kenya a fadar White House, inda ya sanar cewa Amurka na shirin fara tattaunawar yarjejeniyar cinikayya da kasar ta Kenya. Kenya sananniyar jagora ce a fadin Afirka, kuma wata muhimmiyar kawar Amurka ce. Sannan akwai gagarumin alherin da zai biyo baya muddin muka zurfafa hulɗar tattalin arzikinmu da kasar, a cewar wakilin Amurka wajen tattaunawar cinikayya Robert Lidziza. Kasar Kenya na da matukar muhimmanci ga Amurka a daidai lokacin da Amurka ke kokarin dakile tasirin China a nahiyar Afirka. Tun dai sama da shekaru 10 da suka gabata, China ta sha gaban Amurka a matsayin babbar abokiyar cinikin Afirka. Sojojin Isra'ila akalla 12 sun samu raunuka bayan da wani Bafalestine ya yi tuka mota ya kansu a jiya Alhamis a birnin Quds. Rundunar sojin Isra'ila ta ce sojojin na tafiya ne a shiyar abubuwan al'ada da nishadi a birnin Quds din lokacin da aka kai masa wannan harin. Mutumin ya tsere kuma har yanzu ba a san inda yake ba. A halin da ake ciki kuma an bindige wani Bafalestine dan shekaru 19 a yayin wata arangama tsakanin masu zanga-zanga da jami'an tsaron Isra'ila a birnin Jenin na yamma da kogin Jordan.
Kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan. Lokaci ne da zan koma gefe guda bawa Hassan Maina Kaina guri don ya gabatar da shirinsa na tubalin tsaro.
Assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin tubalin tsaro wanda ke zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka tare da ni Hassan Maina Kaina. Headquarter ɗan sandan Najeriya ta yi taron manema labarai tare da nuna wa ƴan jaridu wasu gungun ƴan bindiga daɗi kimanin su 60 da aka kama a karon farko cikin wannan shekara ta 2020.
A total of 31 weapons of assorted mix were recovered. 10 of these weapons are AK-47 rifles, while 9 are AK-49 rifles.
When I'm not performing, I'm going to be in the air. 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 Now, I'm going to be in the air. I'm going to be in the air. Biyar ambani era duk ko mace
me kai kawo kana
kinafin
ai nake kinafin
jihar Zamfara da Niger State da
Kaduna amma ku san bindigo ginan ne
to masu idan mu suke samu su
daga ina
daga Niger suke ke muna
kaman in kun yi kinafin ne kuke karba halin mutane
to akwai inda muka karba miliyan 1 akwai inda muka karba 400 ko 500
A karan farko cikin wannan sabuwar shekara, headquarter ɗan sandan Najeriya ta ɗebi ƴan jaridu zuwa Katari da ke kan babban hanyar Abuja zuwa Kaduna, inda ta yi holon gungun wasu ƴan bindiga daɗi kimanin su 60 da ta tafke.
You are all welcome to our maiden briefing and parade of suspected criminals for the year 2020.
Kakakin headquarter rundunar ƴan sandan Najeriya kenan, DCP Frank Mba, ke marabalale ga ƴan jaridu zuwa Katari, wurin da za a nuna manyan masu aikata manyan laifuka. Da gangan aka zaɓi Katari a matsayin wurin da za a yi wannan al'amari, domin Katari kafin yanzu nan ne cibiyar yin garkuwar mutane akan hanyar Abuja zuwa Kaduna. Amma yau wannan ya zama tarihi, domin tun bayan kaddamar da shirin yaƙi da 'yan ta'adda, wato Operation Puff Adder, da rundunar 'yan sandan Najeriya ta yi, da kuma jajircewar jami'anmu musamman zuratan 'yan sandan nan na musamman masu yaƙi da manyan laifuka, wato STS da IRT da kuma CTU, PMF da kuma SP, ya kawo ƙarshen yin garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa a wannan yanki. Kimanin mutane 60 ne dai za mu nuna maku waɗanda ake tuhuma da fashi da makami, satar mutane don neman kuɗin fansa. aika-aika irin na bindiga daɗi da kuma sauran miyagun laifuka daban-daban. Kimanin nau'o'in makamai guda 31 ne muka kwato, goma daga cikinsu manyan bindigogin ƙilar AK-47 ne, sannan sai kuma tara ƙilar AK-49. Gidan harsasai masu rai guda 365 ne muka kwato, da kuma harsasai guda 469 na bindigogin AK-47 da kuma AK-49. Kuma waɗannan 'yan ta'addan fa muna da ƙwararren hujjoji da shaidu na irin aika-aikar da suke tafkawa.
To whom prima facie cases have been clearly established.
Daga bisani, hedikwatar rundunar 'yan sandan Najeriya ta bani damar tattaunawa da wasu daga cikin 'yan bindigan nan waɗanda suka ƙware wurin satar mutane don neman kuɗin fansa.
Na dogo bindigogi ne guda hudu.
Daga ina?
Daga Durmi.
Zuwa ina?
Zuwa Sokoto.
Bindigogi ana za ka yi su?
Abu ɗin ga an ce kawo su.
To amma ka san bindigogi ne ka dauko?
Na sani gaskiya.
Kai baka san cewa ba laifi bane haka?
Na sani wallahi gaskiya ba laifi ne babba.
To me yasa ka aikata?
Wallahi to Allah ya riga hukunto da wannan hukunci.
Abokina me sunanka?
Aliyu Muhammad.
Me kai ya kawo kana?
Kinafin.
A ina kake kinafin?
Jihar Zamfara da Niger State da Kaduna.
Kamar mutum nawa kake kinafin a rayuwarka?
Mutum hudu.
Da suwa yan kungiyar ku na kinafin?
To yan kungiyar mu na kinafin na sauran nan duk na ba da su wanda baki wanda ne sani ina yi da shi duk na ba da shi.
A ina kuke samun bindigogin nan ne?
To masu gidan mu suke samu su.
Daga ina?
Daga Niger suke ce muna.
Kamar in kun yi kinafin nawa kuke karɓa halin mutane?
To akwai inda muka karɓa miliyan ɗaya, akwai inda muka karɓa 400,000 ko 500,000.
Ina kuɗin suke yanzu?
To kudin yanzu kan babu.
Menene yasa kake yin kinafin?
Wala kaddara karan kadari, amma ina nayi ladama na tuba ni har abada.
Kana da iyali?
Ina da iyali, mata biyu, yaro daya.
A wani gari?
A Kano.
Kai mutumin Kano ne?
A ni tawadi ne, daga Zamfara ne zuwa Kano, amma yanzu da an kama ni duka sun ira kowa sun koma yayin gidan yayin su.
A Kano wani anguwa ka zo na a Kano?
Fan shekara.
Kai kadai ne a fan shekara ko kuna da yawa a wurin?
Ni dai ne.
Ina kudin da kuke akewa ku da rasumi?
To ne kudi na zama wadannan mota ne sai kuma mota da an kama ni. Muna kiran lambar direban kila ko ya ji kamo na ya gudu da motar. To yanzu ni na yi ladama na tuba kuma ina roƙon gwamnati ta yafe min.
A ina kuke yin kinafin?
A Zamfara, Kaduna, Niger State.
Zamfara, Kaduna, Niger.
Haruna.
Me kai aka kawo kana?
Wallahi kaddara ta same ni, an ka aika wani da bindigogi an ka kama ni.
Daga ina kake ka zuwa ina?
Daga Katsina zuwa Niger.
Kai mutum ina ne?
Ni mutum na Ilela ne.
Sokoto kenan?
A Ilela ta Katsina baka san ta ba.
Ina za ka kai bindigogi?
Niger.
A suwa?
Kenan.
A yan bindiga kenan?
Eh.
Amma baka san cewa a ta'amali da bindiga in kai ba jami'in tsaro bane laifi bane?
Gaskiya na san.
Sunana Muhammad.
Me kake kawo kana?
Eh, kinafin ne.
A ina kake kinafin?
A hanyar Bari ne.
Zuwa mutum nawa kake kinafin?
Eh?
Mutum nawa kama?
Mutum bakwai ne duka abinda da muka yi kinafin.
Kai ina ne garinku?
Ni ina Abe.
A wani gari a lokacin gwamnati?
Lokacin gwamnati ka garku ne?
To an me yasa kake kawo mutane da kake
kinafin? Za a ce tsatsayi ne ko? Tunda nake kokari a hakura.
Amma mutum nawa kama?
Mutum bakwai ne aka kama.
Kun karɓi kuɗi?
Eh. Nawa? Wannan na farko mun karbi miliyan 3 ne ko ba gaskiya, amma an ban naira 50,000 a ciki.
Na biyu ba?
Yawwa, na biyu shine ban san nawa ne suka karba ba, amma shi ma sun bani naira 20,000 a ciki. Yawwa, na uku na san an ashi 500,000 an bani naira 10,000 a ciki. Na hudu an ashi 250,000 an bani naira 20,000.
A ina kuke samun bindigogi?
Eh? A ni suna zuwa da su ne ko ba gaskiya ba?
Kamar dai yadda aka ji, 'yan bindigar kusan yanzu sun tare ne cikin dazukan da ke kan iyakokin jihohin Niger, Zamfara da Kaduna, al'amarin da ya ji hankalin gwamnatin tarayya. A makon jiya ne shugaban kasa Muhammadu Buhari ya ba da umarni ga rundunar sojojin saman Najeriya da takaddamar da hare-hare da jiragen yaƙi a wannan ziyarri don tunkarar 'yan bindigan nan gadan-gadan, al'amarin da masana tsaro irinsu Aliko Irrashid Harun wannan umarni ya zo daidai lokacin da ya dace to amma kuma akwai ƙarin abin yi
directive din da shugaban ƙasa ba masu sojojin sama abu ne mai kyau saboda idan suna bombardin waɗannan jeji su waɗannan mutanen da su iya gudu su je wasu wurare su samu safe haven abin da ake so yanzu sojojin ƙasa su kange duk inda suka ga waɗannan ƴan ta'adda din da su fito su kuma sojojin sama suna ta bombardin hanyar birnin gwari da ya fita zuwa hanyar Lagos daga birnin gwari hanyar da ya fita Funtuwa kuma akwai wasu wurare daga Falwa in ka fito tsakanin Abuja zuwa Kaduna har ya kai ka wajen Sumina wannan jeji ne kuma da waɗannan mutanen su ma suke taruwa suke kai ataki a wasu garuruwa
Masu sauraro duka-duka a nan ne muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako a madadin sashen Hausa na muryar Amurka da ke ɗaukar nauyin kawo muku wannan shirin sai kuma waɗanda suka taimaka wurin ganin wannan shiri ya samu nasara wato mataimakin kakakin rundunar 'yan sandan Najeriya CSP Aremu Adeniran da kuma kwamandan ziratan rundunar 'yan sandan na ta musamman masu yaƙi da mayagun laifuka da ke ƙarƙashin ofishin Sofeta Jihar na 'yan sandan Najeriya wato DCP Abba Kyari Hassan Maina kaina ke sallama da ku mu zama lafiya.
An gaida Hassan Maina kaina da wannan rahoto da wannan shiri nasa. Yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke kira kuna aje mana.
Assalamu alaikum. A yau zan bayyana ra'ayina ne dangance da sanatoci da 'yan majalisunmu na Najeriya masu son gyara kundin tsarin mulkin Najeriya. To muna farin ciki da gyaran kundin mulkin Najeriya idan akan talaka za a yi. Amma 'yan majalisun Najeriya na san suna da hankali, suna da tunani. Ƙasarmu Najeriya da shugabanci wa'adi da ake zuwa kuma mutum ya yi wannan shi ne ya kamata a bari. Sannan kuma cewar in aka gyara wani mutum ya zama ya yi wa'adi na uku halama ƙasar ta tafi mulkin kama karya irin su mulkin 'yan mahadi ka ture irin mulki wanda sai dai mutum ya sai dai a raba shi da mulki saboda duk ƙarshen ta sun ƙara wa'adi uku zai ce huɗu zai nema in huɗu ya ce zai ce biyar za a nema to ya kamata su yi taka tsantsan saboda ƙasarmu Najeriya tana da mutunci a idon duniya wa'adi na ɗaya na biyu shi ne siyasa in ka yi to in ba ka yi ba ma dai wani a bari wani ya zo ya gwada daga alraf kana gashuwa ba. Don Odita General da muryar talaka na Najeriya.
To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice.
To a takaicen kwana guda bayan da majalisar dattawan Amurka ta wanke shi daga zarge-zarge biyu waɗanda hukuncin su tsigewa ne. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi abin da ya kira buki a fadar White House inda ya jinjina ma 'yan majalisu na jam'iyyar Republican waɗanda suka yi ta kare shi a ƙarshen ta ma suka wanke shi. A karo na farko cikin shekaru shida gibin da akan samu a cinikayyar Amurka da ƙasashen waje ya yi matuƙar raguwa. A daidai lokacin da shugaba Donald Trump ya yi ta labta haraji kan kayan da ake shigowa da su daga ƙasar China.
To masu sauraro nan muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin namu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba wanda ya taya ni gabatarwa sai Solomon Abo wanda ya bada umarni. Dama injiniyan namu na yanzu Carl Stalin ni Aisha Tusule nake cewa bisalam.